yanzu haka dai damana ta girku a sassa daban-daban na jihar da Magara, inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakin su suka shaida ma muryar Amurka.
Malam Sali, a damuna alhamdulillah, damuna kina gani dai tabarakallah amfani yana da kyau. Mun shuka wahatsi da wake da gyada da dawa. A mataki yanzu dai gashi muna noma da tunu. Dan cire ciren ciyawa amma yanzu alhamdulillah amfani bai da akishin lawa ko ina yanzu inda kanowa tabarakallah masha Allah
lahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so tuntukin azumi muka fara gaskiya mun da noma babu su zuwa sauran tabarada
Adam Muhammad a yanayin damuna dai muna ganin alamar kamar zamu dace a damuna alhamdulillah mun gode Allah zuwa gyada zuwa hadi dai muna gani har zuwa wata matsala a gare shi kuma gashi muna samun ruwan shuka yabanyan nan da muke gani a gaban mu muna ga alamar zamu dace insha Allah
babbar matsalar dake addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun basu fuskanci waɗannan matsaloli ba
a yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an hannikin ga gashi nan tabarakallah akwai ruwa kuma yana da kyau tsutsa ma da take da ko yanzu babu ita ta mutu dai yanzu abinda muka samu dubakin abinda Allah ba mu shine muke aiki da shi aiki mutaki na gargajiya shine muke aiki da shi
eh akwai tije-tije wanda suka dan fara muna ji labari sau kudu akwai wata tsutsa wacce take kama hatsi anan da sauki gaskiya nan da sauki taki eh gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma wanda muke so za kamu da yake da mun riga an shuka mun yi so kamu da bature
na kuma ci karo da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma
suna na Barira noman miya ne nake na shuka miya ta kuma nake nomewa in aka kombi halu wanda sake tiya mu koma mu maimaita ta saboda in ta idiya da ita muke ci muke sha muke rufiya diyan muke wa diyan musutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komi da komi wannan gemi da in nayi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma bashi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu
sun dai kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki
ni Barira a garin Barje ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yin shi
na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba director an ce baya nan Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.